فريد دهري على اللي لك هاتم الأتمنى أبو إساق على جبران ياس ورد الله تعالى عن شيخ ومرد وقائد وقهر وملازي وعجب إلى الله شبرا المصدر جعلنا الله من أهل السلام ورد الله تعالى عن كل من يتعلق بها زيال أهل الله من يوم أهلكت الدنيا إلى انتهائها يا علمة شيخ اهدر لنا بهذا المهدر والتعدي فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله جاء منا cikin maganganu akan abin da ya kasance kawar da dukkan wata illa wanda za a nasarta shi wajen sayin lawara a kawar da duk illa babu wani illa wanda zai shafi sayyidina rasulullahi ko gaba ko baya ko ta dama ko ta hagu ko ta sama ko ta ƙasa manzo Allah ku bucece ni min kulli aibi baya cikin kowane irin aibi akan riwaya mun yi maganganu a riwayoyi daban-daban akwai na shuba wanda muka karanta yanzu muna maganan abinda ma wa qami zikriha fi hadisi Anas abinda aka ambata ni wanda ya auku cikin riwaya hadisin Anas Anas bin Malik sahibin manzo Allah ya shekara 10 da manzo Allah manzo Allah ya koma ga Allah ya bar Anas bin Malik yana da shekara 20 ne a duniya yana da ya rayu yana da yaya kusan 200 wanda manzo Allah ya masa addu'a Allah ya masa albarka ya kasance dabinon sa so biyu yake a shekara bayan Allah a tsarin dabinon so ɗaya yake tuta ukulu ha kullihin bi izni rabbiha amma saboda zamana da albarkar manzo Allah manzo Allah ya sa gonar tana shi a shekara daya tana yin yaya so biyu ne ya aiki yaya kusan 200 sannan ya rayu shekara 100 ko shekara 100 ma kusan da 20 ala extra riwayat Anas bin Malik duk da irin wannan abun mahaifiyarsa ta yi masa akwai mahaifiyar Anas bin Malik manzo Allah yana yawan zuwa gida sai ya sha wato ruwa a salka salka kaman roba ne kaman ro kaman salka kaman me zance ka fata ne amma na ro fata ne da fata ake yin sa shine salka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sha ruwan sai mahaifiyar Anas bin Malik sai ta yanke bakin salkan sai ta bari a hannun Anas bin Malik Anas bin Malik lokacin da ya tashi zai rasu sai ya ce in ya mutu abin ne shi da wannan bakin salkan la'allallahu idza nazara ilayhi fayarham zai yi idan ubangiji ya gan shi ya zo lahira da roban amin da baki fatan da manzo Allah ya sa bakin sa a ciki yace da yin wannan yana ganin Allah zai masa rahama kamar nan Muawiya bin Abi Sufyan shi ma kumban manzo Allah aka yanke kumban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daure ya aje yace ranan da zai koma ga Allah abin ne shi da wannan kumban na maza Allah la halla laha idza nazara ilayhi fa yarham zai ubangijin ya kalle shi dan kumban manza Allah a ce wuce wannan sanin manza Allah kenan wanda suka san manza Allah suka zauna da manza Allah sun san manza Allah yana da amfani Allah ka ba mu albarkacin shi shine ana sai yake cewa wa zahirin hikayatiha zahirin hikayanta falanta fi ma yadulla ala anna shahada babu abin da yake nuni akan cewa ya gani walallahu haka yayi ya zo masa ne ta babin hikaya ma sami'a ya ji ne ba ya gani ba wa gada allalin bazzari imam bazzari abubakar ya rawaito hadithu zalika wa qala yati rawahu sabitu anhu shi ma sabitu akwai wanda ke kira sabitu lugunani shi kuma almajirin imam Anas ibn Malik ne almajirin Anas ibn Malik ne sahibin manzo Allah shi sabitu lugunani yana cewa irin abinda Allah yayi wa Annabi Musa domin manzo Allah ya ce ya wuce Lailatul Qadr Lailatul Isra'i ya wuce Annabi Musa a cikin Kasibul Ahmari wani tilli ne na tarin ƙasa ya wuce Annabi Musa yana sallah a cikin kabarinsa to shi ma sabitul bunani sai roƙi Allah Allah ya azurta shi da irin abin da Allah ya azurta wato sayyidina Musa sabitul bunani kullun yazo yana daukan karatu ne a wajen Anas bin Malik kamar shine shehinsa shine shehin sabitul bunani sai kullun yayi hannu da manza da Anas bin Malik sai cewa Anas bin Malik wannan hannayen fa sun taba yin hannu da manza Allah sai kama nan yayi kiss din hannun yayi kiss din hannun duk lokacin da yazo suka gaisawa da Anas bin Malik sai ya girmama wannan zamantakewan da manzo Allah suka yi da Anas bin Malik sai ya roki Allah in ya mutu Allah shi ma ya bashi irin wannan sirrin yayi sallah cikin kabarinsa bayan an mutu sabitul bunani ya rasu ya koma ga Allah mujahid ko katada abokan karatunsa ne an zo an binne shi an binne sabitul bunani an dawo sai aka tunanin to ai an binne shi da wani abu mai tsada ya kamata a je a tona a tabbatar da aka je an tona kabarin daga dawowa gida an koma a tona kabarin ana tonawa aka ga shi yana sallah wannan mujahid ko katada wannan a cikin su biyu ɗaya daga ciki mujahid ne ma zatona wanda abin yake saboda haka yadda aka san manzon Allah kenan ya kujara ai shiga ciki yawa ko walin taba alai ba bi shi ba warawahu maid dawili akwai abu humaid dawili shi kuma abu humaid shi kuma matarsa ce tace wa manzo Allah ya rasulullah uhibbu an usallimak ina son in salla tare da kai sai manzo Allah ya ce mata na'am na san salatiki fi hujriki hayrun min salatiki fi sahati baytiki wa salatiki fi sahati baytiki hayrun laki min salatik fi dariki wa salatik fi dariki khairul laki min salatik fi masjidi hadha Abu Humayd al-Tawili mazala matash matarsa ta gaya ma mazala ya rasulullah ina son in salla tare da kai sai ce eh yin salla a cikin ɗakin ki ƙuryar ɗakin ki yafi miki salla a uwallaka a falo yin sallan ki a falo a cikin gidanki yafi miki yin sallan ki a waje wajen gida amin a farfajin gida kenan yin sallan ki a farfajin gida manzo Allah ya ce mata yafi miki yin sallan ki a cikin masallaci na wannan abin da yasa nake fitowa da irin wayannan saboda ban addinin nesa yasa ake yin waɗansu abubuwa ake samun bala'i Allah ya ce وقال شواذ بن حميد انه سمعه من ثابت yace ina zaton Humayd al-Tawili yaji magana ne daga Thabit Thabit kuma maganar hikaya ce ba yaji shi ne amma bakin Anas bin Malik amma matsayin ta qala al-qadi Abu al-Fadli wa faqahu Allah wa la hadha Allah ya mana gam da katare ce wala haza wallahu alam saboda wannan maganan Allah shine masani lam ya kharij ahli sahihin masu malaman sihahi basu fito da hadisi Thabit al-Bunani ba wala Humayd ko kuma hadisin Humayd al-Tawili wa sahihu abinda yake ingantacce shine hadisin عبد العزيز بن رفيع شنو حديث عبد العزيز بن رفيع عن انس ده انس بن مالك رضي الله عنه الذي خرجه اهل الصحه سنه ما لما الصحه suka fito da shi وذكرناه muka ambace shi walaysa fi an anas babu wani magana daga anas قول شيء من ذلك Ako wani magana daga kan wannan min qibilin nafsi daga bangaren kansa illa min hikayati sai dai ya kawo hikaya ba hadisi ba an murtaddin nasani ya kawo hikayan akwai wani murtaddi ba nasari walau kan sahihatun da kuma magana ya zama sahihi ne lamma kana fiha qadhun da babu wani suka a cikin wannan magana wala tawhimun linabi babu kuma wani wahamu wajen mazalla fi ma uhiya ilayhi cikin abin da aka yi wahayi ga mazalla wala jawazun babu wani jawazi linisyan na daga mantuwa wal galadi ko galadi alayhi wa tarif ko kuma juya fi ma balagahu abin da ya isa masa wala da'ana ko kuma suka fil nazm al-qur'ani ai suka akan tsarin da qur'ani yazo wa annahu min illahi an san shi qur'ani daga Allah yake izlasa fihi babu wani abu lawsaha da ya inganta aksaru min annal kitaba katiba marubucin qala lahu ya ce masa aliman hakima wa katabahu sai rubuta fa qallahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce kadhalika huwa haka abin yake fasabaqahu lisanuhu sai harshen sa ya riga au qalamu ko alqalamin sa ya riga likalimatin saboda wata kalma au kalimataini ko kalmomi guda biyu mimma nuzila ala rasulin wanda aka saukarwa manzo Allah kabla izharir rasulillah kafin bayyana manzo gare ta iska na ma ta kaddama domin ya kasance abin da ya gabata mimma amlahu rasul yana daga cikin abin da manzo Allah ya masa imla'i yadullu alaiha wanda yake ishara akan ta ويكتبي ونفع أكل كيتين أليمن حكيمة أليمن حكيمة مسالي كمان مغنغن داكي سيكي سميع بسيرة وي أليمن حكيمة يتي سميع بسيرة كويتي عزيزا حكيمة كويتي gashin dai wannan kalman ne a kansa ake wannan rikicin na fahimta wai dabiwa uquahu yana hukunta abkuwansa bi quwwati qudrati da karfin kudran alkatib mai rubutun alkatib alkalami akan magana wa ma'rifatu bihi da sanin sa wajau wajau dati hissihi da kuma warwan hissinsa ko fidnati da kaifin basirarsa kama tafi uzalika kama yadda ake ittifaqin wannan lil'arifi ga masani idza sami albayta idan yaji baiti an ya dika ila qafiyati yana fadan baitin qafiyar sai kuma shi saboda kaifin basirarsa sai fada misalin wani waƙiya da ta faru wa imrawul qaisi irin wannan yana cewa aya ayutu hal bintani inna abakuma kaga sadar albaitin aya ayutu hal bintani inna abakuma shi kuma imrul qaisi sai ce qatilan fa khuz mimma atamin abikuma an fahimta sadarin baitin ba shi ba ma'ana yana mun yake ku fahimta irin kaifin basira kaifin basira ne ake magana akan sa kama yattafiqu zalika lil'arifi idza sami'a albayta idan mutun yaji baiti an yi sika ila qafiyati sai mutun ya riga shi da yaji ga baitin sadarin baitin ga ajirin baitin sai wani ya riga yayi magana wai wani mutun ne a zamanin jahiliya yaro ne Allah ya bashi basira yana tafiya in yaje taro sai ci sai an uwan suka ga yarantansa amma ga kaifin basirarsa zamanin kuma imro da kaifi yana rayi sai aka ci to ya za a yi su kashe shi kawai bayan an ci gasan an dawo ana dawowa sai suka ba da shawara a kashe shi su mawaƙan sai su faɗu sai suka kashe shi wannan mai basirar kafin su kashe shi sai ce to da Allah yana da ƴaƴa guda biyu a ba shi dama ya rubuta wasiƙa zuwa ga ƴaƴan amma ba da niyyar an kashe shi ba kaman dai wasiya ce sai aka rubuta aya ayutu hal bintani inna abakuma ya baitin kenan aya ayutu hal bintani inna abakuma a rubuce sai suka kashe shi sai suka raba duke da ke wajen yaron sai suka rabe da suka dawo sai aka zo da labarin ya mutu amma ba faɗi dalili ba shikenan sai aka ce to ai wannan baitin mubtada ne yana neman haburu me labarinsa sai aka rasa ya za a iya fito da habarin labarin sai aka ce to a duba yau ina ne shugaban mawaƙan duniya yake da aina ne na shagiya yau aina zai yi yammaci na shagiya imrawa da kai su kenan sai aka ce gidan karo sawanci sai aka sauri sai aka ja aka makala mata baitotin wannan baitin sadarin baitin saura ajiyarsa yana zaune yana shan giya sai ita karo sai ta ce aya ayyutuhal bintani inna abakuma sai ta dake kanta wai ta mance sai ta sake cewa aya ayyutuhal bintani inna abakuma sai ta dake kanta yana daga ido sai ce qatilan fa khuz mimma ata min abikuma sai shi ya fada dalilin da aka gane cewa su suka kashe kuma dukiyar ubansu ne a hannunsu ya ce qatilan an kashe shi ne fa khuz mimma ata ku karbi duk abin da aka zo da shi min abikuma na ubanku ne imrawa da kai suke to irin wannan su yi baiti kai sai ka riga isar da kashin ka tsaya ka koma ka ce ga gurin wato mawaƙan nan wani rini akwai abubuwa da Allah ya musu sosai sosai aw murtala al kalami ko farkon magana sai a ƙarasa maka ga abin da kake nufi kana fara farkon magana sai ce maka kaza kake nufi kuma kaza din ne alhassani ila ma ya cin mu biyu wajen kyautatawa kafin a cika da shi wala yadda ci ku zalika fi jumlatul kalam ku yi masa jagora ku kama shi shiga da shi yawa duk wanda ya kama shi ya yi taku 40 ya ci bulus aljanna ya samu kuna ta kakaucewa duk wanda ya kama makahu ya yi taku 40 ne shi aljanna aka ba shi taku 40 aljanna ne ga arha bulus amma ba ku san shi ba yana da amfani matuƙa Allah ya yi kama la ta fi kuzarika fi ayatin kama yadda ba a ittifaqi cikin wannan aya ko wata sura ba wa kadhalika qawlu al-islam haka nan fadin manzo Allah in saha in ya inganta kullun sawabun duk yayi daidai fa kad yakuna hadha yana yuwa cikin wannan fi ma kana fi min maqadil ayi na daga cikin maqadul ayi wa jahani yana da fuskoki guda biyu wa qira'atani unzilata da qira'oyi guda biyu wanda aka saukar jami'an baki da alal nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah fa umliya ilahuma ilaha akai imla'in dai daga ciki wa tawassal katibu sai kuma shi alkatibun mai rubutun ya sadar bifidnati da kokolonsa wa marifati da saninsa min muktabal kalami da mafi hukuncin zance ila al-ukhra zuwa gana karshe fa zakara halin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ambace ta ga manzo Allah kama kaddamna kama yanda kuka gabatar fa sawwaba halahun nabi sai manzo Allah yadda tare yace abinda ka faɗa haka Allah yake summa hukima Allah sai Allah ya hukunci min zalika daga cikin wannan ma a hakama abinda ya hukunta wannan saha ya soke ma nasaha abinda ya soke kama kar wuji da zalika kamar yadda aka samu wannan fi babin maqadil ayi cikin maqadil ayoyi misli qauli ta'ala kamar fadin Allah in tu'azibum in kai musu azaba fa innahum ibaduka bayinka ne su wa in taghfir lahum idan kuma Allah ka musu gafara fa innaka antal azizul hakim suna ce masa maqadiul ayati, maqadiul ayati yana bi yake zuwa kenan. In to azibahu, idan Allah kai ma mutanen da kai ma azaba, fa inna hu ibaduka, to bayin ka ne. Wa anta ghafir lahum, idan kuma ubangiji ka ga dama ka gafarta musu, fa innaka antal azizul hakim, kai ne mabawai alhakim gani. Ana kiransa maqadiul ayati saboda sigan yanda aka dauko magana. In tu'azibahum fa hum ibadika, wa in taghfir lahum, ka gani, fa wa in taghfir lahum, to daga wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, shine maqadiul ayat. Eh, maqadiul ayat. Wa hadhihi qira'atul jamhur, wannan shine qira'atul jamhur. Wa qad qara'a ba'dhum, wasu sun karanta, wa hum jama'atun, suna daga cikin wasu jama'a ne daban. Lam yurid fil matbu'a, amma ba fa innaka antal ghafurur rahim, ka gani, an gani. In tu'azibhum fa hum ibaduka, wa in taghfir lahum sai ce fa innaka antal ghafurur rahim. Akwai wanda suka karanta shi da wannan, kaga fa innaka antal azizul hakim, akwai wanda kuma suka karanta shi da wannan. Shi yake cewa chuzuz a kira, domin kirawoyin dukka ba wani shaji duk yazo, amma kaman zadul masiri fi ilmi tafsiri, zadul masiri fi ilmi tafsiri sibili takwas ne nake ji, amma jika sayyidina Abubakar Siddiq shi rubuta shi, ya rubuta shi da kira'oyi guda kusan bakwai. Idan in ka ji an ce kaza, to dan fasarin tashi da kaza ne, in kuma kaza ne, to muna nufin kaza. Misali kaman laqad ja'akum rasulun min anfusikum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, rasulu ya zo muku min anfusikum, daga wanda yafi ku zababbe daga cikin ku. Kaga laqad ja'akum rasulun min anfusikum, da bambanci min anfusikum, min anfusikum da fatahul fa'i zababban ku, min anfusikum a cikin ku. Wannan to a cikin wannan kaman walaysa min al-musafi, fa innaka antal ghafurur rahim, ba haka yake cikin musafi ba, fa innaka antal azizul hakim shi yake ciki. Amma wannan din kuma wasu haka suka karanta shi, kuma yana cikin littafi. Wa kadhalika kalimatun ja'at ala wajhayni, haka nan kalmomin da suka zo a fuskoki guda biyu, fi gairi maqadi, ba a yanke su ba, qaradi maman jamhur, dukkan su jamhur malamai sun karanta. Akwai wani qurani wanda aka yi shi a Najeriya wanda ba daidaiyin sa ba, an yi shi ta wajen Borno ne, ina da shi a hannuna, Professor Ibrahim Makar ya bani wannan qurani. Kusan an nemi a hada kira'an duniya a cikin sa ne, ina jin shi ne na farko a duniya kira'a, dan akwai bambance bambancen kira'a, ibi abul asi abun najawat, ga sunan dai kira'oyin su kuma saboda Najeriya mun gode. Duk duniya, zan sake faɗa, duk duniya ba gurin da Allah ya ba su makaranta kamar Najeriya. Duk duniya, kuma a duniyan arewa babu. Ina jin Indonesia ita take bi na biyu, amma a rubuta, a karanta, a rubuta, babu kamar Najeriya. mutum ya ba haddan Qur'anin ba a rubuta bayan ka haddace Najeriya ita ce ta farko bayan haddan Al-Qur'ani wata rana muna umra sai muna ana rikici ka san mu mutanen mu aje Al-Qur'ani a ƙasa su ba walaganci bane shi kuma a wajen Balarabe in ka aje Al-Qur'ani a ƙasa walaganci mu kuma ba aje shi a ƙasa ba walaganci bane mu a wajen za mu aje shi a ƙasa eh a gunda muke karatu to wannan ne rikici ya shiga tsakani muna zaune shekaran da sani haya kai mutane aka kashe dinnan a wannan lokacin a ranar ma shikenan sai wani yake cewa ba mu san darajar Al-Qur'ani ba to wannan abin sai soke ni akwai wani a shi almajirin Sharif Ibrahim Saleh shi ma fasihi ne a Larabci sai muka fara maganganu da shi wannan Balarabin na mayar masa da martani akan ina faɗa masa bambancin yanayin kowane abu yana tafiya ne ala kaza to sai wancan ya ɗauka ya yi zafi da yawa to a lokacin yake cewa shukran ya sa Hartum yake magana duniya ba gurin da ya kai ma haddan Al-Qur'ani to da naji larabcinsa sai na san malami ne gogagge ya yi magana muna ta wajen Mizabur Rahma sai muka fara maganganu da shi to wannan magana sai dawo sai gane ashe wanda suke gurin almajirai ne sun san abu da suke sai kowa ya zauna sai gaba ɗaya kuma sai gurin muka haɗe sai yake tambayar mu daga ina muke wace ce kar a faɗa masa sai kowa ya zama ya ce yan Najeriya ne mun san kaza 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 yato suna neman a dinga mu'amala da hira wani lokaci ba mun ne kawo muke to anan ne sai na ga ashe Allah ya mana wani irin kyauta in Qur'ani ya buya za a cikin yaran yaro da ya zai dawo da shi ba ma saddan ka ba a rubuce kuma mutum ya sha baki ba isa a kama shi da digon ba wanda bai sa ba insha Allah to wannan mu Allah ya ma haka Allah ya mana haka saboda haka muna godiya dan abin da Shehu Ibrahim ya roƙa kenan a wajen Allah wannan abin da Shehu Ibrahim ya roƙa kenan yace karamarsa shi yana son Hifz Kitabi Al-Karimi Allah ya sanya Allah ya sahali haddan Al-Qur'ani a zamaninsa Allah ya sahali haddan Al-Qur'ani a zamaninsa ko da ba wali bane mun gani ko da ba wali bane mun gani a yanzu wannan karaman da ya roƙa kinan a wajen Allah kuma abin da ya kuma sai ya zamo duk duniya ba wanda ya taba samun wanda ya haddace Al-Qur'ani kaman yayansa ne su 47 ko 45 mahaddata Al-Qur'ani yayan mutum daya in kana da yayan sun wuce haka baka samu mahaddata kamar haka ba to shine farko sannan sai ga almajiransa kuma ya biyo baya da yayansa da jikokinsa sun zama su wajen 600 da wani abu sun haddace Al-Qur'ani kaga shi kansu ya da ruwan abin da yake cewa da sai mun je gabas to yanzu kuma a gida da mu sai mun je makarantar Gardawa yanzu a cikin gidanmu nan akwai mahaddatan Al-Qur'ani a cikin gidan nan akwai mahaddatan Al-Qur'ani wanda da sai an je gabas mu kuma da sai mun je makaranta irin na to yanzu a cikin gidan muke hada ƴaƴan mata ma sun haddace alqur'ani alhamdulillah ashe ko baka yi dawali bane an yi maka aikin da baka sani ba saboda ka mun godewa Allah Allah ya kara mana imani وكذلك كلمة جاءت على وجهين في غير مقادين فقرا بهما من جمهور وثبتتا في مصحفين دوسن تبتا مصحف كما وانظر الى إذام كيف ننشرها بننشرها وانظر الى إذام كيف ننشرها sannan kuma yazo wanzur ila izamin kayman kayfan nishuha yazo birrai yazo dizai kuma duka kiraa da kaga idan wani yayi karatun sai ka ce an ci jaran sa kai ne karamin masani mu yazo an yadda da wannan kaman waya qabil haqqa da waya qusul haqqa a suratul anam waya qabil haqqa da kuma waya qusul haqqa kaga ya qabi al haqqa yana hukunci da gaskiya waya qusul haqqa yana fadan gaskiya kuma da yazo kuma a kira daya ha ukula haza la yujbraiban dubba wani kokonto wanda zai sa in ka fada haka a ce an yi kuskure wala yusabu lin nabi galadan ba ana sautawa manzo Allah ce yayi galadi wala wahaman ko imuwa ta samu manzo Allah yaji ya qadi da ya qussu an gani to wagarkila an ce inna haza yutamalu an yakuna fima yuktubu an annabi yana yiwa an yakuna fima yuktubu an annabi wajen rubutun ne daga wajen manzo Allah ba daga wajen manzo Allah ba alkatibu ila nas ghair alqur'ani mai rubutawa mutane ba qur'anin ba jama'a ku fahimci wani abu Qur'ani ba wanda ya san shi duk duniya sai Annabi Muhammad duk duniya ba wanda ya san Qur'ani sai manzo Allah shi yasa salatul fati tafi salatul fati tafi karanta alqur'ani su dubu shida ko su dubu dari da shida ko su miliyan karatun qur'anin ka irin karatun qur'ani na ne abinda ka sani na alqur'ani shi ne sani to abinda yake zuwa wannan yana zuwa ne min babul hikayat ka ji shi ne amma sanin alqur'anin yana zuwa ne maratib ne karatun qur'anin ka ba shi ne daidai da qur'anin ba shi ne qur'anin ba karatunka daban Qur'anin kuma daban domin abinda kake gani kake fada shin kana sauka da shi daidai a mizanin sa to daban shi yasa malamai suke magana ba Qur'ani ne salatul fatiha ko Qur'ani so dubu shida ba karatunka da karatun alqur'ani ba duk abin da zaka yi da bambanci shi karatun alqur'ani daban karanta alqur'ani daban karatun alqur'ani mai karatu daban karanta alqur'ani kuma daban yana da maratib daban sai ka in mutum ya duba cikin jawahirul lumani zai ga yadda Shehu Tijjani ya bambance kowanne ga kujerarsa to saboda ka in ka zo kai masa hawan kawara kana zatan ka gane abin da ake nufi ba abin da ake nufi ake magana kake magana kai ba abin da ake magana akai ya sha bamban karatunka daban karatun alqur'ani daban karatunka na alqur'ani kuma daban 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 ne Allah ya taimake mu faisullah wais ni fi zalika kayfa sha'u yana sifanta Allah yana ambaton Allah kuma yadda yaso to wannan shine idan mutum yana son ya san Allah akwai baburi da ake buda na neman sanin Allah yana daga ciki tsoron Allah shine babul aziz itaqullaha wa yu'allimukum Allah kuji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku Allah to shi sanin Allah yana bude wannan makarantan shine makarantan da ba wata makaranta da kai shine itaqullaha wa yu'allimukum Allah shine manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amila bima alima warasahu Allah ilman min ghairi la yadid duk wanda yayi aiki da abin da ya sani da abin da ya sani to Allah zai gadar masa da ilimin da bai nema ba ba sai ka nema wannan zai kuma wa allamaka ma lam takun ta'lamu yana daga cikin wa kana fadlullahi alayka azima yana daga cikin sa'ad bi uka ala antu allimani mimma ulimta rushidan yace ilimin da ake min ladunhu ne yana zuwa ne min ladunhu shi yasa annabawa bakwai ne wanda Allah yayi mu'amala da su amma ba mala'ika ne yake ka musu wahayi ba ayyubi kaman annabi Adam an sanar da shi ilimin da ba mala'ika bane ya ka masa kaman annabi Sulaiman wallamna ulimnahu mantika tayr ulimnahu ba Jibril ne ya kawo masa ba kaman annabi Dauda wallamnahu sun'atul labusi kaman annabi Yusuf tawil ahadisi na ruya kaman annabi Muhammadu wa allamaka ma lam takun ta'lam wannan saf'at nafari a qur'ani gabaki daya mutane bakwai ne wanda Allah ya sanar da su ba tare da jibrilu bane yazo sanar da su biyar mutane shida annaba daya ba annabi ba wannan ne ba annabin ba shine hadir to daga nan ne a dalilin kofar da ta bude kenan ashe tun da aka sanar wa wanda ba annabi ba har gobe har karshe tashi kiyama zai sanarwa Allah ya sanar da mu Allah ba mu ilimi mai albarka lokacin zikiri yayi ko Allah ya ba mu sa حزب المؤمن وحزب الواقي حزب وين تسرت من المغروب ولي في عبي ولي مصوب أرى العبيد كيف تأهر المريض وكيف تنزل المرأة يريدو إذا مجيب من العدوئينا عصوهينا ويعددينا أبو نكالا مدرا عليه مدرسوه وموالدي وتأثر مدرسوه ميري
Ina bani yaron da ta zama na zara na zara gari ne kullu ne da wani abu da za mu fi a gizo bai da zare a laifa lalle ba shi wala kafi la ilma la mala wala ja wala 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 quwwata illa bi wala كل الذي دلبت منك أجل يا ربي ابن مائلة مواسرة وهم الذي قاربوا ونسرة وآلي وصحبي الله براري اللهم صل على سبقنا سر الله جبلاك ولا ليلة سرادك المستقيم ولا عالي حق قدر مدار الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون